da yammacin jiya Alhamis wasu gungun yan fashi da makami suka kaiwa bankin Sky Bank a garin Efon da ke karamar hukumar Osei a jihar Ondo hari sun ka kashe yan sanda uku masu gadin bankin sannan sun ka fasa kofar bankin mai surke suka shiga suka kwashe magudan kudade da yawa jami'an hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda ta jihar Ondo Kemi Joseph yayi wa muryar Amurka karin bayani ta wayar tarho
about 3 PM while the bank was just closed for business. These people came in 3 vehicles, numbering up to 20, with sophisticated weapons. They used dynamite to blow up the bulletproof doors and went with an undisclosed amount. Our men on duty engaged them in the gun duels, but because of the number, unfortunately, we lost three of our men to the battle.
Jami'an hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda ta jihar Ondo Kemi Joseph yace da misalin karfe 3 a lokacin da bankin ke haramar rufewa waɗannan mutanen sun ka taho a cikin motoci 3 su ke manin 20 dauke da manyan makamai sun ka fasa kofar bankin mai surke sun ka shiga sun ka kwashe kudade masu yawa yace jami'an su sun kai ba ta kashi da su da bindigogi amma saboda yawan su sun ka kashe musu yan sanda 3 to kowane mataki yan sandan suka dauka a halin yanzu
our men now the trail of the suspect want to assure the general public that we will get them arrested and they will feel the consequences of the action.
DSP Kemi Joseph yace mutanen su sun bi sawun waɗanda suke tuhuma kuma suna baiwa jama'a tabbacin cewa za su kama su don su fuskanci abinda sun ka aikata to dama yan fashi sun taba fasa wannan bankin
yes, as far as I know we've not experienced such incidents in recent times.
DSP Joseph yace a sanin sa ba a taba fasa bankin ba ko akwai waɗanda kun ka kama a halin yanzu
we've not made any arrest for now but I can assure you that we will do everything humanly possible to get to the root of this matter.
Sai kuma jami'an hulɗa da jama'a na rundunar yan sandan ta jihar Ondo yace a halin yanzu ba su kama kowa ba amma ya bada tabbacin cewa za su yi komai da sun ka iya za su yi komai a iyawar su don su kama waɗanda na yi kisan wannan dai ba shine karo na farko ba da yan fashi da makami ke fasa banki da rana kata su kwashi kudade kana su kashe masu kararin kwana a Najeriya Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.